أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، إن شاء الله كراتمنا فيض الأحمدي زامو تاشي دجا إن الشيخ رضي الله تعالى عنه يتي وقلت يتي نيما سينتي في مدهه صلى الله عليه وسلم cikin yabansa sai da aminci Allah tabbata gare shi. Shehu mi yace abadan tafuhu bi maddihikal afwahu ya kaira manyanta buhul afwahu abadan ya man tafuhu bi maddihikal afwahu ya kaira manyanta buhu au ya tabuhul afwahu. Shehu radiyallahu ta'ala yace al afwahu bakuna, yana nufin yarika kenan gaba ɗaya na duniya. Al-afwahu dukkanin bakuna, ko kuma kace al-afwahu dukkanin yarukan duniya. Tafuhu tana yin furuci bi marahika da yabanka abadan har abada. Annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda duk wani yare na duniya ba irin yaren da ba a yabe shi da shi ba. An yabe shi da yaren zahiri, an yabe shi da yaren badini, kai har yare na isharatu duk an yabe Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi. Shine al-afwahu dukkanin bakunan duniya, ko kace dukkanin yaren duniya. Tafuhu ta yi furci bi madahika da yabanka abadan har abada. Ya kaira, ya fiyayyen wanda al-awwahu mai yin kuka, shine awwahu mai yin kuka ko mai jin radadi. Yantabuhu yake kaiwa da komowa cikin fadarsa. Yantabuhu a na kace yantabu, yantabu shine kamar kaje yau, kaje gobe, kaje jibi, kaje gata. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne wanda zaka je yau ya baka, ka koma gobe ma ya baka, ka sace koma. In zaka je sau dubu ba zai ce ai ranar ka dawo an baka ba. In banda Annabi sallallahu alaihi wasallam duk duniya ba wani wanda ake wa haka. Shine ya kaira ya fiyayyen wanda al-awwahu mutumin da yake jin radadi, yake kuka. Yantabuhu yake yawan zuwa gurin sa. Yaje ya dawo, yaje ya dawo, kaje yau a baka, gobe ma ka koma a baka, jibi ma ka koma. In zaka je sau miliyan ba za a ce to ai ka zo mun baka ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kada yake wa haka. Ya musdafal akwan qablaki yani ha fardan laqad fukidat lahul ashbahu. Ya musdafal akwani qablaki yani ha fardan laqad fukidat lahul ashbahu. Ya musdafal akwani ya zababbe a cikin halittu. Kabla kiyani hatin kafin kasancewar halittar Allah ya zaba annabi fardan halin kasancewarsa shi kadai. Laqad haqiqa fuqidat al ashbahu kamanceceniya, shine ashbah kamanceceniya. Laqad fuqidat lahu haqiqa, an rasa shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam, a ce ga wani shi ma kamar annabi ne, a ba taba samu ba. Shine al-ashbahu kamanceceniya. Laqad fuqidat, an rasa ta lahu ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Min ayna yujadu kufuhu wa shabihuhu azalan rada azalan ada arada ulahu hazallahu. Min ayna yujadu kufuhu wa shabihuhu azalan arada ulahu hazallahu. Min ayna tayaye ne yujadu kufuhu, za a samu tsarar annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa shabihuhu, da wanda zai yi kamanceceniya da annabi sallallahu alaihi wasallam. Alhali kuma hazallahu, Allah wanda yake ubangijinmu. Azalan tun azal, arada ulahu ya nufi daukaka annabi sallallahu alaihi wasallam akan dukkan abin da ya halitta. Wanda yake halittar shi ya zabe shi, ya nufi ya daukaka shi. To ta yaya kuma zaka samu wani irin sa wanda mai abin ne da kansa? Shine min aina ta ina ne yujadu, za a samu kufuhu kamanceceniya tsara irin ta annabi. Wa shabihuhu, da wanda yake kama da shi. Hazallahu, wannan Allah ubangiji da muke bauta, wanda shi ya dukkanin halitta. Arada ulahu yayi nufin ya daukaka annabi sallallahu alaihi wasallam akan dukkanin halittu abadan har abada. Azalan tun azal. Wa huwal kalilu huwal kalimu wa ruhuhu abadan taqaddasa lim firadi ulahu. To sai shehu radiyallahu ta'ala anhu da a sama kamar ya ce ya gaya maka cewa babu kamanceceniya ga annabi babu tsararsa wani sai ya ce ah ai a qur'ani Allah ya ce wattakallahu ibrahima khalila ko sai ya ce to wahwal kalilu kalilu annabi ibrahim to wahwal kalilu annabi sallallahu alaihi wasallam kalilullahi ne badadin Allah ne kaga anan an nade makamin annabi ibrahim kenan wahwal kalimu kuma shi kalimullahi ne mai magana da Allah ne in kace annabi Musa yana magana da Allah to ai annabi sallallahu alaihi wasallam shine asalin ma mai magana da Allah shine wahwal kalimu in kace annabi Isa ruhullahi sai ya ce wa ruhuhu shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine ma asalin ruhullahi man shine wanda ta kaddasa ya tsarkaka limfira da ulahu saboda kadaituwar daukakarsa abadan har abada ma'ana na nufin manya-manyan annabawa da zaka fada wanda Allah ya jinjina abin da ya ba su a Qur'ani to annabi sallallahu alaihi wasallam an ya tattaro wannan abin shi kadai gaba daya shine wahwal kalilu shine kalilullahi makama annabi ibrahim ya nade shi wahwal kalimu shi kalimullahi ne mai magana da Allah ne ya nade makamin annabi isa annabi musa wa ruhuhu kuma shi ruhullahi ne ya hada makamin annabi isa taqaddasa linfiradihi li ulahu ya tsarkaka saboda kadaituwarsa ga daukakarsa saboda haka shehu radiyallahu ta'ala anhu yana gaya maka wa huwa al-bashir huwa an-nazir wa ruhu hadzal kawni ma a'lahuma ahlahu wa huwa al-bashir annabi sallallahu alaihi wasallam shine bashiru mai bishara cewa duk wanda ya bi Allah zai samu alkhairi huwa an-nazir shine mai gargadi cewa duk wanda ya saba wa Allah zai ga shi ma azaba wa ruhu hadzal kawni shine ran wannan halittun ma a'lahu mamakin daukaka irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ma ahlahu mamakin dadin lamarin annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-mukisu huwa al-karimu wujuduhu islaha hadzal kauni fa hawa ginahu wa huwa al-mukisu huwa al-karimu wujuduhu islaha hadzal kauni fa hawa ina huwa ginahu wa huwa al-mujisu shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai taimako huwa al-karimu shine sarkin karamci wujuduhu samuwar annabi sallallahu alaihi wasallam islahu hadzal kauni Allah yayi ta ne dan ya inganta wannan halittun fa hawa ginahu ai annabi sallallahu alaihi wasallam shine wadatar wannan halittun gaba daya duk abin da ka samu in ba annabi ka samu ba to akwai matsala amma an ka same shi komai ka rasa maka ya arziki kad da balam mastus taqalga lamastus qalga ma mi bi wajhihi fal mustafa kanzul anami hudahu kad da lamastus qalga ma mu bi wajhihi fal mustafa kanzul anami hudahu kad dalama haqiqa ya tsawaita matuka shine dalama mana ba sau daya ba akai ba ba sau biyu ba ba sau uku ba ba sau dubu ba kad dalama haqiqa ya tsawaita matuka ba sau daya akai ba ba biyu ba uku ba ba goma ba ba sau dubu ma akai ba ba ma sau miliyan ba dalama ya tsawaita matuka istusqal gamamu aka nemi shan girgije bi wajhihi da fuskar sa shi ma nan istusqa ta din da rufu'a istustu in kuma kace taska sai dai ka mai da shi din kuma kace gamama in kace tuska sai kace gamamu in kace taska sai kace gamama dar dalama haqiqa ya tsawaita matuka istuskal gamamu an nemi shan girgije bi wajhihi da fuskarsa ma'ana an yi tawassali da shi Allah yayi ruwa bal mustafa shine zababban Allah kanzul anami shine taskar dukkanin halittu hudahu shine shiryar dukkanin talikai da abin da suka kama in ba shi bane to sun kama layin karo badarun iza qabaltahu laysun iza ma iza nazaltahu baharun yafidu nadahu badarun iza qabaltahu laysun iza nazaltahu baharun yafidu nadahu badrun shi wata ne daren 14 iza qabaltahu idan ka fuskance shi laysun shi zaki ne iza nazaltahu idan ka ce za ka yi jayayya da shi, ka haɗu da masifa. Badarun iza ƙabaltahu, wata ne da ran 14 ka fuskance shi, da ka fuskance shi za a ga haske, hasken kuma na zahiri da na baɗini, haske na ma'arifa, haske na komai, har hasken zahirin ma. Laisun kuma shi zaki ne iza nazaltahu, idan ka ce za ka yi rigima da shi, za mutum zai ga bala'i na zahiri da na baɗini. Baharun shi kogi ne wajen kyauta, yafidu nadahu, wanda kyautarsa take kwararowa ga dukkanin halittu. Bal fauqa za kulluhu min juz'ihi mal juz'u indal kulli ma adnahu. Bal fauqa za kulluhu min juz'ihi mal juz'u indal kulli ma adnahu. Shehu radiyallahu ta'ala yace maka bal fauqa haza, yace kai bari ma duk abin nan da in gaya maka fauqa haza, annabi ya wuce nan ma duk abin nan da in gaya maka a fauqa haza, bal bari ma fauqa haza, annabi ya wuce wannan gaba daya. Kulluhu dukkanin sa, kulluhu dukkanin halittu, min juz'ihi wani yanki ne daga jikin sa, dukkanin wasu halittu to wani yanki ne daga jikin sa. Mal juz'u, waye yake maganar yanki, indal kulli in aka ce ga gaba daya. Ma adnahu, mamakin kusanci irin na annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga Allah. Faliza izara mal baligu sana'uhu ma na lafi madahil janabi munahu. Faliza izara mal baligu sana'uhu ma na lafi madahil janabi munahu. Faliza, saboda haka ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine komai, duk wata halitta ma wani yanki ne daga jikinsa, duk abin da gani ma daga gurinsa aka samu. To faliza, saboda haka ne iza, lokacin da albaligu, wanda yake kaiwa matuka, shine baligh, ba baligu na fasaha bane anan, baligu na kurewa ne, in aka ce balaga ya kai matuka. Waliza, saboda haka ne iza, lokacin da albaligu mai so ya kai matuka ya kure, rama sanahu, idan ya nemi yaban annabi sallallahu alaihi wasallam, ma nala munahu, ba zai samu abin da yake so ba fi madahil janabi, a cikin yaban janibin annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda burinsa ya kula abu, yayi wa abu karankata kaf, yayi wa abu kokof, to in yayi nufi yaban annabi, to bukatar sa ba za ta fiya ba, ya shiga fagen da ba a gama shi. So da aka balik dinan ba mai fasaha bane. Faliza, saboda haka ne iza ramal baligu, lokacin da mai so ya kai matuka, rama sanahu, ya nemi yaban annabi, ma nala munahu, ba zai samu abin da yake buri na kure yaban annabi ba fi madahil janabi, a cikin yaban janabin annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda shi duk wanda zai yi sai dai ya taba abin da ya taba, ya yagi abin da ya ga, ya bar sauran. Ya mustafal akawan abda janabikum barhama fashfa fihima ajnahu. Ya Mustafa al-Akawani, abda janabikum barhama fashfa fihima ajnahu. Ya Mustafa al-Akawan, ya zababbe a cikin kaunu, abda janabikum barhama, ga bawan janibinku mai suna barhama, fashfa fihi, ya Rasulullahi ka cece shi, ma ajnahu, mamakin irin girman laifi na barhamu. Fada ce ai, duk wanda yazo sai na bashi da komai. Ma ajinahu, mamakin laifin irin wannan na barhamu. Akarijhu min laylil jahalati wa kasiril ada akay yahza bima yahawahu. Akarijhu min laylil jahalati wa kasiril ada kay yahza bima yahawahu. Akarijhu, ya Rasulullahi, ka fitar da shi, min laylil jahalati, daga duhun daren jahilci, shine min laylil jahalati, daga daren jahilci. Waksir al-a'da'a, ya Rasulullahi, ka yawaita masa kyautarka, kai ya haza, domin ya rabauta bima ya hawahu, da abin da yake so yake neba. Azkas salati ma assalami musarmadal lil mustafal marjuwi fawda hibahu. Azkas salati ma assalami musarmadan lil mustafal marjuwi fawda hibahu. Azkas salati, mafi tsarkin salati, ma assalami, tare da aminci musarmadan, ya dabuwa har abada, lil mustafa ga annabi zababban Allah al marjuu wanda ake neman faida hibahu kwaranyar kyautarsa shine al marjuu wanda ake kaunar samu a gurin sa faida hibahu kwaranyar kyautarsa wal ali wal ashabi mada inda a ya kaira manyanta buhul ahawahu wal ali ya Allah wannan salatin ka hada da iyalansa shi wannan azkar salatin kenan mafi kanshin salati ma assalami da aminci sarmadan har abada to wal ali ka hada da alayansa wal ashabi ka hada da sahabbansa mada'in matukar mai fadi mada'in da a matukar mai kira ya ce ya kaira ya fiyayyen wanda al awahu mai jin radadi a zuciyarsa yake kukan zunubin sa yantabuhu yake zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shine yantabuhu yake kai kukan sa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai kar a manta ita wannan kalbar yantabuhu shine mutun ya je ya dawo in aka danganta daga mai zunubi wanda yayi zunubin ya koma an yafe masa yayi zunubin ya sace komawa an yafe masa yantabuhu shine zuwa yau da gobe kaje ka sake zuwa kaje ka sake zuwa kaje ka sake zuwa kaje ka sake zuwa duk duniya ba wanda ake wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam in zai baka sau miliyan yau ya baka gobe ka koma kace a sake ban wani abu daban ya sake baka jibi ka koma kace kaza nake so in zaka je sau miliyan annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ce ai na baka jiya ba to ya kai ramin yafe yan wanda al awahu mai jin radi a zuciyarsa wanda yake kuka shine wannan awahu irin ta Qur'ani inna ibrahima la halimu nawahun hakim manyan tabu wanda yake zuwa farfajiyarsa allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughlika wal katim lima sabaqa nasil haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qatlihi wa min qidarihi al-azim